Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan amin da lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 19 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahara da kanin labarai.
A yau Juma'a ne ministan yada labaran Pakistan ya ce manyan shugabannin fararen hula da na sojin kasar za su gudanar da wani taron nazari kan harkokin tsaro akan takaddamar da ke tsakanin su da Iran. A gefe guda kuma ita ma Iran din ta faɗa a yau Juma'a cewa ta yi nasarar gudanar da atisayen tsaro ta sama domin daƙile hare-hare na wuce gona da iri a yankin da ya tashi daga kudu maso yammacin ta zuwa gabar tekun kudu maso gabashin kasar. Wani babban jami'in kungiyar 'yan ta'adda ta Houthi da ke samun goyon bayan Iran ya ce jiragen ruwan China da na Russia za su iya wucewa ta Bahar Maliya ba tare da sun fuskanci wata matsala ba.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa kotun kolin Najeriya ta sake yanke hukunci kan shari'un zabukan wasu jihohin Najeriya.
Shari'a da aka yanke mu ba mai zata haka ba, to amma tun da shi Allah ya bashi muna masa fata na alheri. So mun rungumi kaddara don kuma shirye-shirye na kuma zuwa 2027.
Za a ji wasu rahotanni masu nasaba da cikar sashen Hausa shekaru 45 da kafuwa. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo batun karancin masu bayar da gudunmawar jini a asibitocin Amurka. Za a kuma ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a ne ministan yada labaran Pakistan ya ce manyan shugabannin fararen hula da na sojin kasar za su gudanar da wani taron nazari kan harkokin tsaro akan takaddamar da ke tsakanin su da Iran, bayan da kasashen masu makwabtaka da juna suka kai hari da makami mai linzami kan sansanonin 'yan ta'adda a yankunan juna. Ministan rukon kwarya Anwar Ulhaq Kakar ne wanda zai jagoranci taron kwamitin tsaro na ƙasa da kuma dukkanin hafsoshin sojin ƙasar, kamar yadda minista Murtaza Solangi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters ta wayar tarho. Solangi ya ce manufar taron ita ce yin nazari mai zurfi kan harkokin tsaron ƙasa bayan abubuwan da suka faru a Iran da Pakistan. Hare-haren ramuwar gayya da kasashen biyu ke yi shine kutse mafi girma da aka gani akan iyakokinsu a shekarun baya-bayan nan, lamarin da ya haifar da fargaba game da karuwar rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya tun bayan barkewar yakin Isra'ila da Hamas a ranar 7 ga watan Oktoba. A gefe guda kuma ita ma Iran ta faɗa a yau Juma'a cewa ta yi nasarar gudanar da atisayen tsaro ta sama ta hanyar amfani da jirage mara matuƙa da aka kera domin daƙile hare-haren wuce gona da iri a yankin da ya tashi daga kudu maso yammaci ta zuwa gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali a yankin. A ranar Alhamis, Pakistan ta kaddamar da hare-hare ta sama kan wasu da ta ce 'yan aware ne a cikin Iran a wani harin ramuwar gayya kwanaki biyu bayan da Tehran ta ce ta kai hari kan sansanonin wata kungiya a yankin na Pakistan. Atisayen na kwanaki biyu da aka fara a ranar Alhamis ya shafi wani yanki daga Abadan da ke kudu maso yammacin lardin Khuzestan zuwa Chabahar da ke kudu maso gabashin Sistan da kuma lardin Balochistan mai iyaka da Pakistan da Afghanistan. Wani babban jami'in kungiyar 'yan ta'adda ta Houthi da ke samun goyon bayan Iran ya ce jiragen ruwan China da na Russia za su iya wucewa ta Bahar Maliya ba tare da sun fuskanci wata matsala ba. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewar Muhammad Al-Barkati, wanda memba ne na shugabancin 'yan siyasar kungiyar Houthi, ya faɗa a wata hira da ya yi ta kafar yaɗa labarin Rasha ta Izvestia cewa hanyoyin jigilar kayayyaki da ke kewayen ƙasar Yemen ba su da haɗari ga jiragen ruwa daga ƙasashen China da Rasha, matuƙar dai jiragen ba su da alaƙa da Isra'ila. Ƙungiyar ta Houthi ta ce suna nuna goyon bayansu ga Falasɗinawa ne a daidai lokacin yaƙin da Isra'ila ke yi da mayaƙan Hamas a Gaza, kuma sun kai hare-hare fiye da 30 a tekun Bahar Rum. Sai dai 'yan ƙungiyar ta Houthi sun ƙaddamar da hare-hare kan jiragen ruwa da ba su da alaƙa da Isra'ila, lamarin da ya sa wasu kamfanonin sufurin jiragen ruwa ke kaucewa hanyoyin jigilar kayayyaki, inda 'yan Houthi suka ƙaddamar da hare-haren.
Never said that the Houthis would immediately stop. That is something that
Mataimakiyar sakataren yaɗa labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Sabrina Singh, kenan take cewa ai ba mu taba cewa mayakan na Houthi za su dakatar da hare-harensu ba. Wannan wani abu ne da su da kansu za su dauki matakin aiwatarwa.
To, an jima kaɗan, Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kotun ƙoli ta sake yanke hukunci kan shari'un zaben gwamnonin wasu jihohi. Daga Abuja ga Halima Abdurra'u da bayanan hukuncen a dunƙule.
A yau Juma'a 19 ga watan Janairun shekarar 2024 ne kotun ƙolin Najeriya mai zaman ta a birnin Abuja ta yanke hukunci kan ƙararrakin zaben gwamnonin jihohi 6 kama daga Ogun, Nasarawa, Delta, Gombe da dai sauransu. Kotun dai ta yi watsi da ƙarar daɗin takarar gwamna ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP David Ombogadu ya shigar kan nasarar gwamna Abdullahi Sule na jam'iyyar APC a jihar Nasarawa, sai kuma ta yi watsi da ƙararraki uku na neman a soke zaben Sharif Oborevri a matsayin gwamnan jihar Delta. Kotun ta kuma tabbatar da nasarar Ubasani na jam'iyyar APC a jihar Kaduna, inda ta yi watsi da ƙarar daɗin takarar gwamna na jam'iyyar PDP. Isa Ashiru ya shigar na ƙalubalantar nasarar Ubasanin, sai kuma tabbatar da nasarar Dafo Abiodun na jam'iyyar APC a matsayin gwamnan jihar Ogun. A jihar Gombe kuma, kotun ta yi watsi da ƙarar daɗin takarar jam'iyyar PDP Jibrin Barde ya shigar, inda ta tabbatar da nasarar gwamna Inuwa Yahaya na jam'iyyar APC a zaben na shekarar 2023, sai kuma tabbatar da nasarar takwararsa na jam'iyyar APC a jihar Kebbi Nasir Idris, wanda Aminu Bande ya shigar da ƙarar ƙalubalantar nasararsa. Wannan da ya kai adadin jihohin da aka zartar da hukunci akan ƙararrakin da aka shigar gaban kotun ƙolin zuwa 6. A yanzu dai rahotanni daga birnin Lafiya sun yi nuni da cewa wasu magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa sun tara kan titin Lafiya zuwa Jos, inda suka yi ta ƙona tayoyi a gaban sakatariyar jam'iyyar da suke marawa baya don nuna ɓacin ransu ga hukuncin kotun ƙolin na yau.
Ta gaida Halima, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
Ƙungiyar Tarayyar Afirka da ta Tarayyar Turai da kuma Amurka sun yi kira da a gaggauta dakatar da buɗe wuta da samar da tattaunawa mai ma'ana tsakanin bangarorin da ke rikici da juna a Sudan. Ƙungiyoyin sun kuma yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin da ke tsakanin Somaliya da Habasha game da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Habasha da Somaliyan akan ɓallewar Somaliya daga yankin Somaliland. Wakilan ƙungiyar da suka yi jawabi a birnin Kampala na ƙasar Uganda bayan taron ƙungiyar ƙasashen yankin gabashin Afirka sun bayyana cewa rikice-rikicen biyu na barazana ga zaman lafiyar yankin na ƙuryar Afirka. Sojojin Sudan da dakarun sa-kai da ke hamayya da juna sun yi tagwabza faɗa a kan ikon Sudan tun a watan Afrilun bara. Ƙungiyar Tarayyar Afirka da Ƙungiyar Tarayyar Turai da Amurka da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun sanar da cewa faɗan ya raba mutane miliyan 7 da mahallansu, tare da hana yara miliyan 19 zuwa makaranta. Zubar dusar ƙanƙara da kuma yanayin sanyin gaske da ya kai shilin ƙasa da sifili a galibin faɗin Amurka a cikin wannan makon ya yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu yankuna, tare da sanya zirga-zirgan ababen hawa da na sama cikin haɗari. wani jirgin saman Amurka ya zame daga kan titin saukar jirage a Rochester na birnin New York saboda dusar kankara bayan tashinsa daga Philadelphia.
A gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda aka ji a rahotanmu da ya gabata, Kotun Kolin Najeriya ta sake yanke hukunci kan shari'un zaben gwamnonin wasu jihohin Najeriya. Kamar yadda aka ji, cikin gwamnonin da suka yi nasarar dawowa akwai na jihar Nasarawa, wanda wakiliyarmu Zainab Babaji za ta kara mana bayani a kai.
Kotun Kolin Najeriya ta yi fatali da karar da dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa, David Emmanuel Ombugadu, ya shigar a gabanta inda ya kalubalanci zaben Abdullahi Sule na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar. A hukuncin da ta yanke a yau Juma'a, Kotun Kolin ƙarƙashin mai shari'a KMO Kekere Ekun ya jaddada hukuncin kotun ɗaukaka ƙara, ya kuma ayyana Abdullahi Sule na jam'iyyar APC a matsayin zababben gwamnan jihar ta Nasarawa. Gwamnan jihar ta Nasarawa Abdullahi Sule ya shaida min cewa tun can dama shari'ar bata bashi fargaba ba, saboda haka ma tun lokacin da jam'iyyar PDP ta kai shi kotun sauraron kararrakin zabe da na daukaka kara zuwa na koli, ci gaba da ayyukansa kawai yake yi.
Duk wani abu da rasa a gabana, na sa a gabana kawai ina yi, ban taba damuwa akan wai akwai shari'a ko ya zai zama shari'an mu. Abin da nake so jama'a su sani na farko shine dole su ci gaba da hakuri da juna. Wannan karo mu ci gaba da goyon bayan shi shugaban kasanmu. Yanzu kudaden da kowane jiha take samu ya fi abin da ake samu da. Don haka idan haka ne kuwa dole za ku ga ayyuka. Kamar mu a cikin wannan shekara hudun aikin da za mu yi sai ya ninka abin da muka yi a wancan zuwan. Kuma ya riga ya fara nunawa tun yanzu. Yanzu kafin in fito nan, daidai kafin in fito nan, minti biyar kafin in fito nan aka ce mun minister na ayyuka, Minister of Works, ya ba mu approval mu jihar Nasarawa. Aiki da za mu yi na hanya da ake kira on the pass, wanda ta kasa za a rinka bi. Kamar inda dai ka za gani a Saudi, ka shiga ta kasa wayansu motoci na sama. Na roki wannan kuma ya ba mu. To kuma wannan kudin da za a yi wannan aikin, mun riga ma mun keɓe kudin, mun ajiye. Saboda haka yanzu daga sati mai zuwa in Allah ya kai mu za mu ba da wannan contract. Yanzu in ka je kefi dualization na kefi an kare. A kwanga yanzu mun ba da aikin dualization, yanzu a kwanga projects guda hudu za mu je mai commissioning. To saboda haka mutane suka yi hakuri, ci gaba zai zo. Amma babban ci gaban da zai zo shine na harkan ilimi, na harkan lafiya na jama'a, harkan gona da za a iya ba mutane taimako da duka sauransu.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Abdullahi Sule. Tuni dai magoya bayan APC suka nuna farin cikinsu da nasarar da jam'iyyarsu ta samu.
Sunana Rilwanu Abubakar Kali, SSS, the Governor of Rural Development. Godiya tabbata daga sarki Allah, ya tabbatar ma da shi mai girma gwamna, injiniya ya yi Sule nasarar da Allah ya bashi. Dama can shi gwamna mai son zaman lafiya ne, kuma ba shi da bambancin addini ko na kabilanci ko na bangaranci. Damuwan gwamna jiha ta zauna lafiya domin baki masu neman kawo arziki su shiga mishi a jiha, kuma Allah ya sa ya tabbatar da wannan.
Alhaji Saidu Yakubu Asakio, gwamna AA Sule mutum ne wanda da mun san shi da adalci, mai so zaman lafiya da kowa da kowa.
Me kake bukatan ya dora akan abin da dama ya riga ya fara?
Maganan insecurity a Nasarawa State. Ci gaba da aikin shi, kuma kada babbanta kowa kamar yadda da ya saba yana yi.
Duk kokarin ji daga shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa ya ci tura. To sai dai Alhaji Abubakar Sadiq ya ce sun amshi hukuncin na kotun da hannu biyu.
Shari'a da aka yanke mu ba mai zata haka ba, to amma tun da shi Allah ya bashi muna masa fata na alheri. So mun rungumi kaddara zamu kuma shirye-shirye na kuma zuwa 2027 domin mu sake tunkara su mu ga mu buga mu ga abin da Allah zai. To da wannan zan kira ga ita jama'a mu na PDP mu kwantar da hankalinmu. Kotu ta riga ta yi hukunci, to ba wani abin da za a yi. Iyaka za a ba da haɗin kai domin mu ga cewa lallai an samu gwamnati mai nagarta.
Shari'ar Kotun Kolin ta kawo ƙarshen cece-kuce tsakanin al'ummar jihar, wanda ya nemi rikidewa daga batun siyasa zuwa na addini da ƙabilanci. Al'ummar jihar ta Nasarawa dai sun fara kiraye-kirayen zaman lafiya bayan hukuncin kotun don ba gwamnati sukunin aiwatar da ayyukan ci gaba a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To gaida Zainab, a ci gaba da kawo maku rahotanni da ra'ayoyi na musamman kan cikar sashen Hausa shekaru 45 da kafuwa. Mun gabatar muku da ra'ayin wani daɗaɗɗen ɗan jarida daga Kamaru mai suna Abdullahi Sadu. Za mu sake gabatar muku da hirarsa da wakilinmu Bashir Ladan, inda yake cewa:
A gaskiya farko abin da za mu yi shine mu bayyana farin ciki mu kasancewar wato wannan tasha ta ainihin wato muryar Amurka BOA tasha ce mai taka rawar gani a gaskiya. Kuma muna ƙaunar ta, shi yasa kaga muke yawan kallon ta, muke yawan sauraron ta. Da me da nace kallon ta, tana da shirye-shiryen ta din musamman da ke da ainihin wato na bidiyo kaman wato taskar BOA lafiyar mu da kuma dai wasu shirye-shirye waɗanda ai take tattaunawa da manyan mutane da kuma wasu bangarori daban-daban waɗanda ainihin suke fadakar da al'umma. A gaskiya kamar mu anan Kamaru tasha ce wacce muke yawan sauraron ta a gaskiya, kuma musamman mai da ainihin take ba mu labarai na ƙasashe daban-daban musamman nahiyar Afirka, waɗanda nan ne ma muka fi ƙwarewa mu don muna yawan sauraron abin da ke gudana a siyasance, tattalin arziki da kuma wasu sasan wato labarun waɗanda ainihin suka dangaci wannan nahiyar. Kuma akwai wasu bayanai waɗanda ainihin ba mu san da su ba. Albarkar wannan tashar kam, muna samun labarai waɗanda ainihin ingantattu kuma waɗanda babu wato shakku game da waɗannan labarai na wato BOA Hausa. Kuma abin da za mu ƙara cewa BOA ta ƙara ainihin wato zake dantse na ci gaba da wannan aikin da ta saka a gabanta yau sama da shekaru 40. Kaga wannan abun ayaba ne a gaskiya. Kuma shi kanshi mai jagorantar wannan tasha na sashen Hausa, idan ka lura mutum ne ba wai kawai ya zauna can Amurka din ba, yana yawan ziyarar waɗannan ƙasashe waɗanda ainihin suke yawan sauraron su. Kamar nan Kamaru ai ya zo, ya je Ghana, ya je Benin, kaga waɗannan ƙasashen, ya je Niger, babu inda baya zuwa. To kaga haka ake so ga tashoshi, ba wai kawai kamar da wasu suke yin bashi a gabanin su tsaya kawai a can wannan babban ofishin nasu ba tare da su kai ziyara ba, na gada da idanuwansu yadda ainihin wato al'amura suke gudana a waɗannan ƙasashen. Haka ake so. Kuma muna bukatar dai daskar BOA mu abin da za mu iya cewa gaban mu yan Kamaru mu yaba mata, a da dai mun san cewar BOA tana da wataƙila wakili ne guda kawai, amma kaga a yanzu mun samu wakilai da dama a ƙasar Kamaru. A yawun da akwai wakili, a Duwala akwai wakili, a wasu ɓangarorin akwai wakilai. To kaga wannan abin ayaba ne a gaskiya. Mu da idan za mu saurarin labarin Kamaru sai da a wasu tashoshin, amma daga yanzu dai kaga tashar a yanzu babu wacce take ainihin yawan wakilai a Kamaru kamar tashar muryar Amurka sashen Hausa. Wannan abin ayaba ne a gaskiya.
Daɗaɗɗen ɗan jarida Abdullahi Sadu a hirarsa da Bashir Ladan kan cikar sashen Hausa shekaru 45 da kahuwa. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Ƙungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross a nan Amurka ta koka kan yadda ake samun ƙarancin masu bada gudunmawar jini a ƙasar, inda ta ce rabon da a ga irin wannan ƙaranci tun shekaru 20 da suka gabata. Yau batun da shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To kamar da wasu ku suka ji a farkon shirin, ƙungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross a nan Amurka ta koka kan yadda ake samun ƙarancin masu bada gudunmawar jini a ƙasar, inda ta ce rabon da a ga irin wannan adadi mafi karanci na masu bada tallafin jinin tun shekaru 20 da suka gabata. Lindy Lewis ta kwashe shekaru da dama tana bada gudunmawar jini bisa wasu dalilai na radin kanta.
I have the ability to do it because I know not everybody can. I know there's shortages.
Ina iya bada gudunmawar jini, na san ba kowa bane zai iya. Na fahimci cewa akwai karancin jini. A halina suna da tarihin matsalar cutar daji. Saboda haka, ba da tallafin jini yana taimakawa marasa lafiya, kuma zan iya bada gudunmawar jinin ko da ban san mutum ba.
So it's something that I can do to help people even if I don't know them.
To Lewis dai kan kwashe sa'o'i biyu tana bada gudunmawar jinin, inda takan numfasa har ta kalli fim guda yayin ɗibar jinin. Sai dai tana ɗaya daga cikin mutane ƙalilan da ke zuwa wannan cibiya domin bada gudunmawar jinin. A cewar ƙungiyar ta Red Cross, adadin masu zuwa bada gudunmawar jini ya ragu sosai cikin shekaru 20 da suka gabata. Joanne Nolin jami'a ce a ƙungiyar ta Red Cross.
Since 20 years ago, the blood donor population has dropped by 40%. We used to have close to 4 million, now it's just a little over 2 million.
Tace tun shekaru 20 da suka gabata, adadin masu bada gudunmawar jini ya ragu da kashi 40. A da mukan samu miliyan 4, amma yanzu da kadan yake haura miliyan 2. Hakan na da nasaba sosai da barkewar cutar COVID, lokacin da aka rufe makarantu da wuraren kasuwanci. Sannan ga yanayi da ake fuskanta a sassan Amurka da cututtuka da ke zuwa lokaci-lokaci.
Right now, with the weather happening across the country, seasonal illnesses.
To zubar dusar ƙanƙara da ruwan sama da kuma mummunar guguwa da ake fuskanta a sassan Amurka sun sa masu zuwa ba da gudunmawar jini fasa zuwa ba da tallafin a cewar wani daga cikin wakilan ƙungiyar ta Red Cross. Kuma duba da cututtuka kamar na zazzafan mura da dawowar COVID-19, akwai yiwuwar mutane da dama su ƙara janyewa.
Right now, the most urgent need is for platelets as well as.
Joan kenan take cewa a halin yanzu ana buƙatar jini cikin gaggawa musamman ma na nau'in O, saboda a ƙara adadin yawan jinin da ke rumbunmu.
Is needed right now so that we can increase the overall blood supply.
A Amurka, duk wanda ya haura shekaru 18 zai iya bada gudunmawar jini aƙalla sau ɗaya cikin kwanaki 56. Ana kuma buƙatar nauyin wanda zai bada gudunmawar jinin ya haura kilo 50. A cewar Dean Robin, wanda shi ma ke bada gudunmawar jini, duk wata biyu sai ya je ya bada wannan tallafi.
I've been donating platelets for about 10 years. I'm lucky that I have very good health.
Yace kusan shekaru 10 na kwashe ina bada gudunmawar jini. Na yi sa'a ina da cikakken lafiya. Hakan yasa na ga ya dace na taimaka wa waɗanda ba su da wannan ni'ima.
It's a simple way to give back to those that are less fortunate.
A Amurka ba a biyan masu bada gudunmawar jini, koda kuwa an kai wani shalli da ake buƙatar sa cikin gaggawa. Ƙwararru na ganin idan aka fara biyan masu bada gudunmawar, hakan zai sa mutane su kalli al'amarin a matsayin wata hanyar samun kuɗi. Abin da ake fargaba zai iya sa wasu su ƙi faɗan ko suna da wata kwantacciyar larura. Amma duk da haka akan ɗan samu tukuici, in ji Lindy Lewis.
If you donate platelets 3 times, you get a $10 gift card each time.
Tace idan ka bada gudunmawar jini sau uku, za ka samu kyautar katin da za ka yi cefane na $10. Sannan za a baka dama ka shiga gasar raffle don zuwa kallon gasar ƙwallon ƙafar Amurka ta Super Bowl. Sannan muka samu riguna da safa da dai ire-iren waɗannan ƙananan kyaututtuka.
Socks, just random little gifts.
Ƙwararru dai sun ce a diddaƙiƙa biyu wani kan buƙaci gudunmawar jini a Amurka. Abin da ke nufin duk wanda ya bada tallafin jinin mai yawan milimita 500 akwai yiwuwar ceci ran wani. Masu sauraro baki ɗaya, abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon, wanda shine zai zamanto na ƙarshe da zama gabatar muku a kafar rediyo, inda shirin zai koma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Angelina Bagdar Sanyan da ta hada asalin rahoton, sai Julie Letters Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu hadu a shafukanmu na sada zumunta na muryar Amurka.
To gaishe ka, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Lalle haƙiƙa shekara kwana ce.
A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024, sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 duka kowa.
Shekaru 45?
Shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayenmu
zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam
da kuma dandalin ƴan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba.
Haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar VOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradin mu.
To yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakonmu na farko a yau ya ce, VOA Hausa, ku bani dama in yi tsokaci akan yadda almajirai masu shirani a wasu yankunan Najeriya don samun karatun Alkur'ani. Hakika wannan lokacin ya sauya da zamanin da ya shuɗe, musamman wajen samun karatun da kuma abin sakawa a baka sakamakon fari da ake fama da shi musamman a arewacin ƙasar, wanda hakan ya sa ba karatun bane a gabansu illa su samu abinci don magance yunwa da kishirwa. Muna kira ga malaman tsangaya da babbar murya da su duba wannan lamarin don ceto almajiran daga cikin ƙangin yunwa. Sako daga Farfesa MZKK Misau. Sakon Mahmud Salihu Kaura na Moda jihar Zamfara ne na Gabo ya ce, kalaman ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar inda ya buƙaci 'yan Najeriya su daina biyan kuɗin fansa ga 'yan ta'adda abin dubawa ne. To sai dai kuma babbar hanyar da za a bi don daƙile biyan kuɗin fansa ga 'yan ta'adda ita ce gwamnati ta ƙara zage dantse wajen kawar da 'yan ta'adda a faɗin ƙasar. Allah ya mana maganin duk abin da ya fi ƙarfinmu. Amin. Sai kuma sakon Sani Gulle Kamfala Malam Madori jihar Jigawa ya ce, sako na gaba ra'ayinka ne Sani mai lenge-lenge yalwaya wuri ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Samun karuwar masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a makarantun sakandare a jihar Kano abin dubawa ne matuƙa, ganin cewa su ne ake sa ran su kasance manyan gobe. Da fatar Allah ya ba hukumomin da abin ya shafa ikon shawo kan matsalar.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Zubar dusar ƙanƙara da kuma yanayin sanyin gaske a galibin faɗin Amurka a cikin wannan makon ya yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu yankuna tare da sanya zirga-zirga ababen hawa da na sama cikin haɗari. Wani jirgin saman Amurka ya zame daga kan titin saukar jirage a Rochester na birnin New York saboda dusar ƙanƙara bayan tashinsa daga Philadelphia. Ba a samu rahoton waɗanda suka samu rauni ba. Yankin arewa maso gabas shine yanki ɗaya na Amurka da yake fama da matsanancin sanyi da ƙanƙara da yanayi mai haɗari tun daga ranar Lahadi. Hukumomi sun ba da rahoton mutuwar sama da mutane 40 a duk faɗin ƙasar sakamakon sanyi tun daga makon da ya gabata. Mutane 14 daga cikinsu daga jihar Tennessee ta Amurka suke. A yau Juma'a, ministan yaɗa labaran Pakistan ya ce manyan shugabannin fararen hula da na sojan ƙasar za su gudanar da wani taron nazari kan harkokin tsaro akan takaddamar da ke tsakaninsu da Iran, bayan da ƙasashen masu makwabtaka da juna suka kai hari da makami mai linzami kan sansanonin 'yan ta'adda a yankunan juna. A gefe guda kuma ita ma Iran ta faɗa a yau Juma'a cewa ta yi nasarar gudanar da atisayen tsaro ta sama ta hanyar amfani da jirage mara matuƙa da aka ƙera domin daƙile hare-haren wuce gona da iri a yankin da ya tashi daga kudu maso yammacin ta zuwa gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali a yankin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna taya iyalan Alhaji Bello Adamu murnar auren ɗiyarsu Fatima Adamu Bello da angonta, wanda za a yi gobe Asabar a babban masallacin Buba Yaro da ke fadar mai martaba Sarkin Gombe da ƙarfe ɗaya na rana. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da producer mu Julius Gresham, da kuma engineer mu na yanzu Andrean, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.